Wani? Me ce harko? Ai, bambance-bambance na imamanci ba ko bambance-bambance na ba, don magana ce kawai akan imamanci. Magana akan imamanci cewa a Abubakar ba shi abba cincinci ba, Aliyu shi ne macincinci, akan Abubakar, akan Umar, akan Usmanu, wannan bambanci na wanda kasance ya kashi kai ga fasikanci. Saboda mi al'umma dukkaninsu ahlus sunna sun yi ijma'i akan cewa Abubakar shine babban halifa na farko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma shine manzon Allah ya gabatar suwa ga sallah, kuma shi shike gabatar suwa ga dukkanin wasu ababa nashi, kuma sannan manzo sallallahu alaihi wasallama ta yadda duzzayi tare da Abubakar ya kayinta ko zo akai wajen yaki cikin hema guda shi ka zama gashi ga Abubakar zanni. Tabbata ga wannan kuma lokacin rasuwa ta ya gabatar da Abubakar wajen shi ba da sallah, kuma haka so a sanya Umar, saboda ana ganin Abubakar idan ya zo ya ce zai tsaya inda manzo Allah ya tsaya zai kasa, saboda kukar ce muru Ababakarin an fi labinnafi ko kori Abubakar shi wa mutane sallah. To tunda kasance manzo Allah ya aminta da Abubakar ga ba da sallah, ashe kenan balle abin da bai kai sallah ba shine shugabanci, saboda sallah azamul ibadati, duk wacce ibada sallah ta yi ta girma, ashe kenan kaga halifanci ibada ce, ibada ce, amma da ta kai girman sallah ba sai sallah ta tsayu sannan aka samu shugabanci. To don haka tun da gabata shi bisa ga wannan gabaci bisa ga ijma'in maluma ya kullu, haka nan kuma gabaci na Umar bisa ga ijma'in maluma ya kullu, haka nan gabaci na Usman bisa ga ijma'in maluma ya kullu, haka nan ainihin gabaci na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bisa ga ijma'in maluma ya kullu. Wannan sabani kenan. Sai imaman yanzu sun ka nada isna ashara imaman wanda kasance gon ahlus sunna ba haka take ba, saboda imaman yanzu sun ka nada cikin su banda Ali babu wanda ya shugabanci. Ta bisa ga wannan baba mace na mai tsawo ba, kuma wannan bai kai ga akafirta su, saboda ciki babu zagin sahabbai babu sokar su, an kiyaye da wannan. To wannan bangare kenan na Zaidiyya, su sun ka tafi akan cewa Ali ibn Abi Talib shine macincinci ga shugabanci, sannan shi a rawafil su ma sun tafi akan haka, amma su gulatu ne sun zurfafa. Zurfafar da sun kai shine suna jingina Abubakar ga zalunci, suna jingina Umar ga zalunci, suna jingina Usman a fana ga zalunci. To jingina wadanda ga zalunci wannan shi a fasikanci cikakken fasikanci, kuma shi na kai kafirci, saboda ni Allah shi na cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan wa kazalika tamka haka ja'alnakum mun kasanya ku ummatan muhammadin ummatan wasatan al'umma wa annaka kasance adillai. Allah ya ambace su adillai, in mutacce musu azzalumai kaga ya gitta ma aya ta alqur'ani, wanda kuma ya musanya aya alqur'ani ko magana ta kai kawar da aya alqur'ani ya kafirta. To bisa ga wannan na duk wanda jingina zalunci ga ɗaya daga cikinsu ya kafirta bisa ga wannan aya, wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan. Sannan ko duk maluma sun yi ijma'i akan cewa ashabatu kulluhum udulun, dukkanin sahabbai adillai ne, saboda mai Allah ya ce musu radiyallahu anhum, sai adili aka ce maradiya adalun ridan wa man yuzaki falyaqul adalun ridan, duk mai wanke mutum ya ce mishi wani daddena, Allah ya ce radiyallahu anhum, wanda an kace mai daddai in kace ba daddai bane, in an kace yardaddu ne Allah ya yarda da su, in kace ba yardaddu bane ko azzalumai ne, kamar ka karyata maganar Allah, ka san abinda Allah bai sani ba kenan. Don haka kai ma za a rubuta wannan shi da zakara na alƙiyama, kuma Allah ya tambaye ka akan ta. Wannan kenan. Bayan wannan kuma bambance-bambancen da aka samu tsakanin ahlus sunna wal jama'a da shi'a rawatib, bambance-bambance na wanda kasance babu abinda ka gyara su in ba 'yan shi'a su koma cikin musulunci ba, in sun ka dawo cikin musulunci wannan abubuwa za su gyaru. Daga ciki akwai musanya alqur'ani, daga ciki akwai cewa alqur'ani bai cika ba, daga ciki akwai cewa qur'ani gaba ɗaya wanga da ga hannunmu ba namu bane, ba shi ne an ka saukar suwa ba, qur'ani da an ka saukar suwa shi ne an kira ne sahifa, shi nan ga hannun ahlul baiti. To wannan kafirci ne, saboda mai Allah shi na cewa la yatihi batilun min bayni yadayhi wala min khalfihi, shi alqur'ani babu inda kuskure ke shigo shi ta ko wani gehe, babu gehen da kuskure ke shigo alqur'ani. To bisa ga wannan